turn my mic up. Class. Make him a tootie. Come out into now, guys, and know why I need you. Come on, Samantha. Come on, Samantha. A question. Sarki goma zamani goma kar ku tabara wanina annamutu bury me the mic a kabarina the flow is loko ja kwale kwale ne akugina yanzu dure mai mu zuwa yake da durina time is money ni na tsane ba ta lokaci na duk mai san zama sai yayi shirin yaki da rena yeah you know as she be na baby stana to be na have a come close me gina ina san ka ko ba ka yi na ikon Allah Hey, sama ya aminci everywhere still Italiana na hada da kwai nace akwai kayan murmuri yau akwai suka ce akwai drip chilling in my pair jeans ba kanta empty kayan chicken su ba kanta bakin bature sarki tichala black panther rabo ana da ansa in a da na manti the music mata na ne wallahi na mallaki ran ta let's go
fresh pair jeans fly got me feeling like my birthday Bunny and Clyde riding dirty thing city, get my bad beat. Yeah. I don't really care about none of your opinions, no. Cause only music got me when I'm feeling low. So don't sleep on me. Ask around town, I'm a real homie.
Yeah.